taci giya yake in mata waina kike tushen alƙawari na kine maza na
Bye.